bada ma shahidat alayka ululu dami. To har yau dai mallan yana jawo hankalinka ga wani abin da yake so ka karkato da hankalinka ka saurara. Ma'ana shi soyayya da kiyayya baya boya a fuskar mutane. Da zaran ka ga masoyinka za a ga murmushi a bakin a fuskarka. Da zaran ka ga mukiyinka za a ga daurewan fuska. To shine shi ya zaka yi kai musu soyayya a ce babu soyayya a wannan wuri. Ba da ma shahidin alayka udulu sami bayan abinda adilan hawaye wato hawayen da suke zuba don soyayya sun maka shaida cewa akwai soyayya wasa kami da mura na kukan rashin wannan mutumi sannan in an ce mutumin ne yana da soyayya abun kai musu ai bai kamata kai musu wannan mutumin ba wanda yake kuka don soyayya hawaye yana zuba don soyayya bai kamata kai musu irin wannan ba yana jawo hankalinka duk wata soyayya da zaka yi dai ga wanda zaka so haka ne hatmai wala na misalan bihari ala haddaika alwajdu bakin cikin bege ka rasa masoyi zuciyanka zai ta baki zai baki to sai ka tabbatar maka da hadai rubutu biyu wanda suke nuna maka cewa akwai bakin cikin rashin wannan abu aburatin hawaye da yake zuba da tunanin abun har ya saka rami misalin fure misa kundu kujen ka wato kuma tunga kenan wal ganimi da itacen ganin wato wal anami da jinjiriya wato wani itace ne ja
na'am
to duk wannan ya gama maka magana ka jawo hankalinka haka ne to ni wani menene na ma'ana daifu man ahwa tunanin wanda nake so
sara
ya tafi
farradani
ya hana ni bacci ma kullun tunanin sa nake
war hubbu ya taridun
zalimi so kuma wani lokaci yakan bi jiran majin dadi bil alalim min daradi kana jin dadi in so ya zo ya rufe sai kuma ya koma radadi
ya la'imi fil hawa
to ya kai me zargi na da nake ta fadan soyayya 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 din na ka daina zargi na al uzri irin na bani uzrata wadansu mutane ne masu tsananin begen mutane to ma'azaratan ina yankan hanzari mini da gare ka zuwa gare ka
walau ansabta
kai da ka san abun da nake bege da kai mun adalci da kai adalci ko lam tulmi da baka zarge ni ba
adaskan halaliya
to hali na bai tare da kai shine ya wuni ce ka hali na bai tare da kai asiri na ba bo yake ba kowanne ya sani annabi mai ma sun sani cutana bai zama bi mun hasin mai yanke amma tukan manga annabi ba cutana ba zai yanke ba
mahalta din nusha
wai ka tsantsanta mini da siya kana mini da siya me yasa kake irin wannan baye wai yasa kake irin wannan kamar baka da hankali to amma ni ba na jifa ban zama ina jifa
innal muhibba an
shi dai masoyi fi sammi zai zama kurma alil azali in ana zargin abin da kake so kaga zama kurma ne baka san ma ayaye ba Nina tuhumci nasihan furfura fi azalin a cikin zargi shi furfura yakan yi nasiha ne yakan yi nasiha ne na ga furfura sai in tume ci anya daga sakake ba tafiya zani kai ba wai idan mutum ya ga furfura sai ci anya kuwa to ka daina tuhumin furfura tafiya zai da kai shi furfura ya fi nisa ayi mishi nasiha ana tuhumi fi irin tuhuma ya wato ya wuce furfura in yi maka nasiha yafi karfin a yi mashi tuhuma don tuhuma shi nasihan shi gaskiya ne shine cewa shebu furfura abadu yafi nisa an tuhami gabanin tuhuma fi nusin a cikin nasiha alhamdulillah.